ilimi garkwa dan adam
san hakika ba da cangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa
masarawa assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwa dan adam a cikin shirin namu na yau zabi cewa gwamnatin Amurka ta shahar Washington taimakawa kasashen Afirka wajen inganta dabarun amfani da kirkirar fasahar nan da ake kira AI a turanci dan kuma muka ketara jamhuriyar Nijar za ku ji irin matsalolin da iyaye da kuma hukumomin makarantu ke fuskanta a yanda ake shirye-shiryen komawa sabon shekaran karatu a kasar bisa la'akari da ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu makarantu da wasu alkaryu lamarin da ya kai ga maida makarantu sansanoni ɗan gudun hijira fatan za a yi sauraro lafiya a makon da ya gabata ne dai gwamnatin kasar Amurka ta jagoranci wani taro na inganta amfani da ƙirƙirar fasaha da aka fi sani da artificial intelligence ko AI a nahiyar Afirka taron wanda aka gudanar da shi ta yanar gizo ya kunshi ƙasashe na Afirka da dama a lokacin wannan taro dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Joy Basu ta bayyana ƙudurin gwamnatin Amurka da ci gaba da tallafawa nahiyar domin amfani da wannan kirkirarren fasaha ko artificial intelligence domin amfanin nahiyar da ma duniya baki daya.
A dedicated breakout session on three sectors in particular, agriculture, education, and healthcare. And how do we direct these technologies to be able to make it easier and more cost-effective, diagnosing them, quote-unquote, you know.
Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Joy Basu ta bayyana cewa taron ya tattauna ne akan bangarori musamman guda uku da suka hada da harkar gona, ilimi da kuma harkar lafiya. Ta bangaren lafiya an tattauna akan yadda za a bullo da wani tsari na samar da lafiya mara tsada ga al'umma na nahiyar Afirka ta da za a yi amfani da kimiyya fannoni daban-daban na kiwon lafiya domin sauƙaƙa tsadan magunguna da kuma kiwon lafiya a nahiyar da zumar kawar da wasu cututtuka da yanzu haka suka gallabi nahiyar. Har ila yau an tattauna akan yadda za a yi amfani da irin waɗannan kimiyya domin gudanar da bincike akan cututtuka da dama ke damun bil'adama kuma hanyar magance su. To daga Najeriya kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda wakilinmu Hamid Mahmud ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi a ƙasar game da shirye-shiryen komawa zangon karatun farko na wannan shekara a ƙasar duba da irin matsalolin da ake fuskanta a ƙasar na ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu yankuna na ƙasar. Da farko dai wakilin namu ya je ta bakin Malam Hassan shugaban kungiyar malamai na jihar Agata.
Bane dai sanin kowa ne jamhuriyar Nijar an samu dama na albarka wadda za a ce ba da jimawa ba a samu irin ta ba don ka wannan ruwan na sama da suka sauka sun haddasa ɓanna cikin garuruwa daban-daban don ka cikin garuruwan nan inda aka samu ɓanna mutane mai yawancinsu inda aka kai suka samu malaba shi ne cikin makarantun ne don ka banda kuma sauran makarantun nan da aka samu wasu suka faɗi don ka shi ne yasa ba tare da mamaki ba cikin taron ministoci ta ɗauki ƙudurin kan cewa maimakon rana ɗaya ga watan October shiga lakwalta bana an maida ta 28 ga October na shekara kuma
kamar ya ku bangaren malama yake game da shirye-shirye
sai mu ce wanga mataki da gwamnati ya dauka daidai ne dan a samu a ba kowane malami kowane yaro dama ta yin karatu cikin lokacin da ya kamata ku mun sha gani can wani lokaci sai a ce an koma lakwal me yan aka zo a ga zahirance wani wuri ne a koma lakwal kenan maimakon ai haka nan gara a dauki lokacin da ya kamata a shirya sosai dan a samu karatu mai inganci a samu lokaci isasshe na yanda kowane yaro kowane mushe bai ya samu ragi ba daga cikin lokacin shi na aiki ko lokacin shi na karatu don mu bangaren malamin makaranta sai mu ce alhamdulillah shirye muke kawai jira muke wannan lokacin yazo in banda yan kurakure da wanga aka samu wanga tangara da aka samu ta makarantun ne wanda suka fadi ko kuma wanda aka samu ta inda cikin su mu bangaren malamin shirye muke zuwa koma na kwai
so tayi ana malama na ir wannan lokacin malama na fuskantar wasu matsaloli idan za a koma makaranta shin abana ba ku san so wannan matsalolin ba
su matsaloli wanda muke tuna ka ba wai wanda suka danganci ba koma na kwai wanda gare mu matsaloli ne wadadu wanda yake in ka dauka kamar daukan yan kwantaraji zuwa aiki da ma'aikatan dindindin wannan me yake ce mishi protocol revocation din mu ne wanda sun jima yanzu haka suna nan aje ba a biya bukatun su ba su ne zan iya cewa matsaloli ne wa'anga wanda matsaloli wanda ka shahi dai koma la kwalkwal sai in ce maka babu wata matsalar da take tare da dangance koma la kwalkwal
to shi kuwa bangaren sa Malam Umaru Hassan wakilin ministan ilimi ya bayyana kokarin da gwamnati ke yi ta wannan bangare
shirye-shiryen da muke yi na lokal mun san bana an samu ruwan sama da yawa ruwan saman nan ya tafi an tuka ya taba wasu klasoshi lalle akwai klasoshi wanda suka fadi sun kai kusan class 80 a cikin jihar Agadez amma cikin local guda sun gani class 2 kenan ba duka local kuma ina ji akwai dai ecole guda 11 wanda muna sammani su lalle ruwa ya musu banga kure localolin nan akwai local 2 nan wajen arlit kare nuvo kare da nuvo kare 2 akwai lokal wajen shidda wajen ingal da akwai nan ciro yan sima lokaloli da nan cikin cikin Agadez kenan wasu lokaloli ruwa ne ya shige su wasu klasoshi suka amma da muka yi lissahi wannan ba su iya hana a ce ba a yi rantre ba in dai an sai rantre in da yake insha Allah a nan Agadez muna iya yin shi babu wani matsala kai kin karatu kun ji dai CNST minista na education take wajen miliyar 2 aka sa bana dan a sai kayakin lokal kenan muna sammani alhamdulillah kayakin nan kuma in Allah da suna zuwa kayan ake lokal ta tashi kun gani ba radiyan da aka yi har azin aka sa aka daddan ku aka kawo su muna sammani bana ma haka nan kenan sai mu ce in Allah ya yarda bana ma zai lokal cin ai rantre cin yanda ya kamata insha Allah amma mun gani nan jaha Agadez akwai in ka karo yaran ka sai a ce aka kawo jika jikan nan da na tambaya na me suke ce mu kuddin courses nake a ba iya gama kuddin courses da kuddin sa yaro local kullum mu jiyan talaka ne mun san jita wannan game hali yana gani kadan ne amma duk ka talaka in kana da da uku da hudu kenan jika hudu ina za ke da kake nema ka ci ina za ka kawo yaro kuma da muka yi bincike mun ka gani yara da yawa abin da yake hana su local jikan nan muka ce to tunda doka ta hana me yasa abinda doka ya hana muna bari cikin lokaloli ana yin shaha a bar yara ana hana yara zuwa local shi yasa muka hiddo wannan takarda in courses ne courses ai doka ta ke courses sai an yi rantri
to masaro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Agadez a jamhuriyar Nijar Hamid Mahmud da kuma jami'a da ta bada umarni da daidaita shirin jeli legal gresham na ku babin ya ci kunke ci a huta lafiya sai wani mako
tangar daba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulunku jama'a kiran mu nake bisa dajewa.